Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Asabar 2 ga watan Afrilu. A cikin shirin za a ji cewa hukumar jiragen ƙasa ta Najeriya ta ce har yanzu ba a san inda mutane 21 daga cikin fasinjojin da ke cikin jirgin da 'yan ta'adda suka kaiwa hari a hanyar Abuja zuwa Kaduna ba. Za kuma a ji cewa jami'an tsaro sun kama nau'ukan miyagu a jihar Barnar Najeriya. Kamar kowane daren ranar Asabar, yau ma muna tafa da shirin an soshin tambayoyinku. Akwai mu kuma tafa da labaran wasanni da Murtala Faru Sanyi na kan gabatar. Za kuma a ji tasirin azumi a wurin matasa albarkacin watan azumin Ramadan. To amma kafin nan ga Maryam Dauda da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Asabar, kungiyar agajin Red Cross ta ƙasa da ƙasa ta saki kokarin kwaso farar hula a wani ayarin motoci daga birnin Mariupol da aka yi wa ƙawanya, yayin da alamu ke nuna cewa dakarun Rasha na sake haduwa don kai sabbin hare-hare a kudu maso gabashin Ukraine. Tun farko da Rasha ta kewaye garin a farmakin da ta kwashe makonni 5 tana kaiwa, Mariupol shine babban wurin da Moscow ta fi mai da hankali akai a hare-harenta a kudu maso gabashin yankin Donbas. Dabban farar hula sun makale a yankin, yayin da kuma ake fama da karancin abinci da ruwan sha. Kungiyar agajin ta tura tawagarta a jiya Juma'a domin jagoranta wani ayarin motocin bus-bus na Ukraine kusan 54 da kuma wasu motocin don fita daga birnin, amma suka juya da baya suna mai cewa ba su iya fita ba. Russia da Ukraine sun cimma yarjejeniya su bude hanyoyin jin kai da yawa a lokacin yakin don ba da damar kwashe farar hula daga garuruwa, kuma sun sha tsira wa juna yatsa idan aka fuskanci matsala a aikin kwashe jama'ar. A yau Asabar, babban hafsan sojan Pakistan yayi Allah wane da harin da sojojin Russia suka kai Ukraine, ya kuma buƙaci ba tare da ɓata lokaci ba a kawo ƙarshen abin da ya kira babban bala'i da aka jefa ƙaramar ƙasa a ciki. Sukar ta ba sabon ba da janar kamar Javed Bajwa yayi wa Moscow, ta sha bamban da ta Prime Minister kasarsa Imran Khan, wanda ya ce Islamabad ba za ta tsoma baki a fadan ba, ya kuma kicciccakar matakan shugaba Vladimir Putin. Farmakin Russia akan Ukraine abin takaici ne sosai, yayin da aka kwashe dubban mutane, miliyoyin wasu kuma suka yi gudun hijira. Bayan haka an lalata rabin kasar ta Ukraine. Abinda Bajwa ya faɗa kenan a wata tattaunawar tsaron ƙasa da ƙasa a Islamabad. Janar ɗin ya jaddada goyon bayan tattaunawar gaggawa tsakanin dukkan ɓangarorin don warware rikicin. Ya kuma jinjinawa 'yan Ukraine don dagewar da suke yi a yaƙin da Rasha. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sabon bayanai sun fito game da 'yan Belarus da ke ta Ukraine yaƙi sakamakon mamayar Rasha a matsayin wani ɓangaren fafutukar 'yantar da tasa ƙasar daga ikon da Moscow ke da shi a kanta da kuma mulkin kama karyar shugaba Alexander Lukashenko mai goyon bayan Rashar. A wata hira ta musamman da muryar Amurka ta wayar tarho ranar Talata da ta gabata, mataimakin kwamandan dakarun Belarus da ke goyon bayan Ukraine ya ce adadinsu ya kusan kai na wata bataliyar Ukraine, wacce ya ce tana da kimanin dakaru 450 zuwa 500. Vadim Kabunchuk na bataliyar Kastus Kalinowski ya ce ƙarin dubban wasu na neman shiga rundunar tasu ta shafin da suke ɗauka ma'aikata a yanar gizo. Rundunar bataliyar Kalinowski ta fara kafuwa ne a Kiev bayan da Rasha ta fara mamayar Ukraine ranar 24 ga watan Fabrairu. Bataliyar na amfani da shafin Telegram na Advent Warriors don yaɗa labaranta da kuma hotunan ayyukanta. A yau Asabar, jami'an tsaron Isra'ila suka kashe wasu 'yan bindiga uku 'yan kungiyar mayakan Falasɗinawa a wani artabu da suka yi a yamma da kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye. 'Yan sandan ƙasar sun ce wani ɓangaren 'yan ta'adda ne da suka kai hare-haren ta'addanci a kan jami'an tsaro a baya-bayan nan, kuma ga dukkan alamu suna kan hanyar zuwa kai wani harin ne. Jami'an Isra'ila huɗu sun jikkata a artaban. Kungiyar mayakan ta tabbatar da cewa Falasɗinawa uku mambobinta ne. Hankali dai ya tashi ne a makon da ya gabata bayan wasu munanan harare da Larabawan suka kai a Isra'ila. Jami'ai sun yi gargadin yiwuwar samun karuwar harare a daidai lokacin da musulmi suka fara azumin watan Ramadan a yau Asabar. Lokacin da a baya ake samun karuwar tashe-tashen hankula. A ranar Talata da ta gabata, wani dan bindiga ba Falasdine ya harba mutane biyar har lahira a birnin Bani Brak na Isra'ila kafin 'yan sanda suka kashe shi. Harban ya sa adadin waɗanda Falasdina suka kashe a Isra'ila kaiwa 11 a cikin mako guda.
To, a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni, kuma za mu fara ne daga Najeriya, inda hukumar jiragen ƙasa ta ƙasar ta yi wani bayani ciki har da na adadin mutanen da har yanzu ba a san inda suke ba daga cikin fasinjojin da aka kai wa hari a kan hanyar Abuja zuwa Kaduna. Madina Dauda, gare ki.
Ƙarin bayani da ke cikin sanarwar na cewa ingantattun fasinjoji da ke cikin jirgin su 362 ne, a ciki an tabbatar da lafiyar fasinjoji 170 yayin da fasinjoji 21 suka ɓace. Sanarwar ta ce hukumar ta samu wannan adadin ne daga bayanan 'yan uwan waɗanda abin ya shafa. Ohiriya ya ce an dakatar da zirga-zirgar jiragen ne saboda irin barnar da aka yi a hanyar jirgin da kuma domin girmama waɗanda suka rasa ransu. Amma ga mai lura da al'amuran yau da kullum, Hannatu Aqilu tana ganin sai an duba yadda mahukunta ke gudanar da wannan harka na zirga-zirgar jirgin ƙasa.
Gwamnatin nan ta yi rawan gani saboda ta assasa abinda shekara 40 da suka wuce mun manta da shi. Mu da dama muka yi makaranta da mu mun san jirgin ƙasa, amma daga baya sai aka zo aka rasa ta kamar ma ba a taɓa yin ta ba, banda layin dogo da ake gani. To, an zo an samu yanzu an sa wannan jirgin ƙasa, sai ya zama kuma an rabu da waɗannan abubuwan, an kyale su sun lalace. Yanzu alal misali wai an yi platform na online da ake yin ticket, sai ya zama na an saida ticket 50 amma 30 ne kawai ya zama suke online, 20 babu lissafin su. To, in har ba a iya kulawa da wannan ba, maganan wani wai a ce ana neman na'ura wadda wani za ta rinka duba abubuwa a ƙasa. Ni a nan ina ganin shugabannin nan ya kamata a yi musu tambaya mai kyau.
Shi kuwa masanin harkokin tsaro Dr. Yahuza Ahmed Getso ya ce akwai abin dubawa sosai a harkar tsaron ƙasar.
Tunda ake gwamnati a Najeriya, ba a taɓa gwamnati makareciya irin gwamnatin Malam Muhammadu Buhari ba dangane da abin da ya shafi harkar tsaro da sauran waɗansu abubuwa. Tunda alƙawuran da ta yi babu wanda ta iya cikawa. Waɗannan bayanai 'yar manuniya ce take nunawa, yana ƙara tabbatar da abubuwan da muka sha faɗa, kuma da irin sakaci da gazawa da rashin sanin ciwon kai irin na ita gwamnatin da kuma ita kanta hukumar wato zirga-zirgar jiragen ƙasarin. Saboda ai, in muka dubi yawan adadin mutanen da aka ce sun ɓace, da yawan adadin waɗanda aka ce sun mutu, da yawan adadin waɗanda aka ce ba a gano su ba har yanzu, da kuma za mu gane cewar wato su waɗancan 'yan fashin daji ko ma wanda suka kai harin sun ɗebi mutane kenan da yawa waɗanda har yanzu ba mai tabbacin adadinsu. Abubuwa ne guda biyu, abinda ake cewa wato sabotage da kuma negligence.
Hukumar a cewar sanarwar tana matukar bayar da haɗin kai da jami'an tsaro da tuni suka fara aiki bisa umarnin shugaban ƙasa na yin duk mai yiwuwa don ceto waɗanda suka ɓata. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina, har yanzu muna Najeriya, inda jami'an tsaro suka kama nau'ukan miyagu a jihar Borno, kamar yadda kwamishinan 'yan sandan jihar Abdul Umar ya yi bayani a rahoton Haruna Dauda.
Because there are some rape cases, homicide cases.
Yace waɗannan mutanen ana zargin su ne da aikata laifuffuka kamar laifuffukan fyaɗe da laifin kisan kai da safar miyagun mukamai kan haɗin baki wajen satan mutane da dai makamantansu. ASP Sani Kamilu ne shine kaka kirin dinin 'yan sandan jihar Borno.
Mun ci nasarar cafke tuna Clement Asu, wanda ya ce mana shi daga jihar Cross River yake, wanda mun kama shi a moto park da su harshashai da su wukake da su wiwi yana kokari ya safaran su zuwa jihar Benue. Ki mun kama harshase na anti-aircraft guda 126, mun kama live ammunition guda 222, da kuma empty magazine na AK-47 guda 2, da RPG propellant guda 4. Mun samu wani kara kuma na wani bawan Allah mai suna Zakariya Yahu, wanda ya ce mana shekaran shi 46, kuma ya ji ya mama wata mata yar shekara 92 ya mata fyaɗe. Akwai case na mai wanda ta yi yunkurin ta yi safaran da wanda sunanta Bilkisu Ali, wanda ana mata lakabi da Oki, kuma shekaranta 22.
Ko waɗanda aka kame ana zargin me ke cewa?
Bilkisu Ali.
To me kike ya kawo kina?
Akwai wani mutum da lokacin ya ce mun kame shi yarinya, ina kwanduga sai na dauka yarinyar na kai mishi.
Anan kina zaman yar gudun hijira ne?
Eh.
To kuma kika dauki dan wani kina so ki saida ma wata wanda baki santa ba, haka ne?
Ni da ban sani ba.
Ya garba.
Me ka kawo kana?
Kinnafa.
Me kai wa kai kinnafi?
Ado.
To me sa kai kama shi haka na kokarin yin garkuwa da shi dan na ba kudin fansa?
Kudin kudin ne kawai ne.
Zakariya.
To me kai aka kawo kana?
Mun kama an da tsohuwa.
Amma da gaske ne?
Da gaske ne.
To me yasa ka je ka danda wannan tsohuwa?
Hali ne na shedan da kuma sharshe.
Wasu da zardunan yan sandan jihar Borno ta kame kenan, tana zarga da aikata laifuffuka daban-daban da kuma aka gurfana da su a gaban manema labarai. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida dan mutan biyu, yanzu kuma ga shiri na gaba. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku, da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Assalamu alaikum, sashin Hausa na muryar Amurka. Dan Allah, a yau ina so a mun karin bayani akan makamin nukiliya ko makamin kare dangi. Shin menene ma makamin nukiliya? Kasashe nawa ne a duniya suke da wannan makamin? Ko akwai iya adadin da ake da shi a duniya a yanzu? Kasashen da ba su da irin wannan makamin ba zai yi bane su mallake shi? Ko an taba harba wannan makamin a duniya? Mai tambayar Sa'idu Abdullahi da Maturu, Najeriya. To idan Malam Sa'idu Abdullahi da Maturu na saurare, an dace wakilin mu a shiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samu maka ansa daga Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modibo Adama da ke Yola, jihar Adamawa, Najeriya, wanda ya ce
lalle mai tambaya ya yi tambaya da dama. Na farko yana tambayan menene makamai kare dangi, wato nuclear weapons. Lalle makamai kare dangi makamai ne wanda aka girgiro su can shekaru da dama da suka wuce. Makamai ne masu karfin zafi sosai, wanda za a ce bomb ne, amma bomb ne mai zafi, zafin da zai kone, irin kone wanda zai kai degree na Celsius na miliyon daya ko biliyon daya zafinsa. Kai tunanin zafin ruwan da ya tafasa a wuta kawai, zafinsa yana kaiwa 100 degree Celsius ne yake zafin nan yake tafasa, wanda baka isa ka kai hannunka ba. To wannan makamai bomb na kare dangi wanda ake kira nuclear, wuta ne yake amar da shi, da zafinsa ya kai 1 billion Celsius. Duk inda aka zubar da shi, duk abin da yake da rai a wannan wurin, daga samansa zuwa ƙasarsa, konewa zai urmus, kuma zafin yana nan har shekaru da dama, illan zai biyo shekaru da dama. So wato lallai wannan bomb din ne mai karfi sosai, wanda ba taba yin sa a duniya ba har zuwa yanzu. An yi shi kuma tun shekaru da dama da suka wuce a kasashe wanda suka ci gaba, irin su America, England da sauran wasu kasashen duniya, da Russia suna da wannan makamin kare dangi da ake cewa nuclear weapons. Shine tambayan sa na farko, wato menene nuclear. Tambayan sa na biyu yake tambayan kasashe guda nawa suke da wannan makamin kare dangi. To lallai kasashe a duniya ba su da yawa wanda suke da wannan makamai kare dangi. Rahotanni da kuma research ya nuna kasashe ne guda tara da suke da su a duniya. Gabaɗayan duniya muna da kasashe da dama a duniya wanda ya kai kusan 200, wato 193 ko 94, ya san kusan 200, amma kasashe guda tara suke da shi. Na farko shine kasar Russia, wanda tafi kowa samun wannan abun a duniya, wato makamai kare dangi. Suna da shi kimanin 5,977 a duniya, kasa da take binta da samun karfi da kuma yawan wannan abu nukiliya ko makamai gare dangi ita ne kasar Amurka wanda take da 5,428 sai kuma kasar China ita ne na uku wanda take da 350 sai kasar Faransa da kuma kasar United Kingdom wato England da sauran kasashe da suka biyo su a baya wato irin su Israel Pakistani India da kuma North Korea kaga wannan kasashe guda tara su suke da wannan makamai ƙara dangi a duniya wato muna da Russia America Faransa China England Israel Pakistan India da kuma North Korea wanda yafi ƙarfi wanda yake da yawa a duniya su ne Russia wanda kuma yake da karami daga cikin su ita ne wato kasar North Korea to wannan tambaya na biyu kenan tambaya na uku wanda yake cewa guda nawa ake da wannan makamai ƙara dangi gaba daya a duniya to lalle makamai ƙara dangi an girgiro shi ne lokacin da muke cewa yakin cacar baki da ake a duniya wato Cold War period around 1940s da aka gama Second World War America ta tashi tana nan gefe daya ita Russia ko Soviet Republic ita kuma tana nan a gefe daya aka raba duniya kashi biyu kowanne yana tuhumar gefe daya wato wannan ana kira yakin cacar baki America ita ce ta dauki ragamar mulkin wato demokradiya da kuma capitalism a wannan lokacin ita Soviet Republic kuma ita ta tafi da ra'ayin ya gurguzu so aka raba duniya kashi biyu ko dai kana ra'ayin gurguzu ko kuma kana ra'ayin America wato capitalism so a wannan lokacin kowani gefe daya suna marmarin kowa kokari yake ya samu makamai ƙara dangi domin kota kwana wato deterrence sun yi an same shi da yawa a duniya amma daga baya sun su da kansu suka gane cewa lalle wannan abu fa ba zai haifar wa duniya lafiya ba zaman lafiya ba za a samu a duniya ba sai suka koma suka rarrage suka ceto kada wani kasa ta sake samu kai dai a takaice yanzu abinda yake da shi a duniya gaba daya in ka hada daga Russia din zuwa ita kasar Ukraine wanda ta shigo nan baya baya ana da makamai ƙara dangi 12,700 da wasu yan kai a wani rubuce zaka samu ana cewa akwai shi 13,000 a duniya amma mafi inganci shine ana da 12,705 a duniya wanda farko na gaya ma Russia ita tace a gaba sai kasa na biyu kuma ita ce America wanda take bin Russia da wannan kayan fada tambaya na hudu mai tambaya yake cewa har yanzu ana kokarin girkiro wayannan abubuwa a duniya ko kuma kasashen da basu da shi zasu iya su yi ne to wannan tambayan babu ba zai yi ba shekarun baya lokacin da aka gama yakin cacar baki duniya suka duba lalle in an ci gaba da girkiro wayannan makamai ƙara dangi zai iya kawo wa duniya matsala akai wani treaty na non-proliferation of nuclear weapons wato yarjejeniya ne kasashen duniya suka shiga waɗanda ba su da shi sun shiga cewa su ba za su taɓa nema su yi ba wanda suke da shi kuma an yi yarjejeniya su ma su rage nasu din a wannan lokacin aka samu rage har yanzu muna da aka dawo guda 12,000 din a da sun kai 60,000 a duniya in ka hada amma kasashen da suke da su suka rarrage nasu waɗanda ba su da shi kuma sun dauki alƙawari ba za su taɓa yi ba kasashe 191 suka yi wannan wanda suke da shi kuma daga lokacin su ma sun dauka kare ba su sake karawa ba to yanzu don haka duk wanda bai da shi ba zai sake nema yayi ba wanda kuma suke da shi su ma abinda suke da shi za su ajiye ba sake yin wani ba haka duniya take tafiya har zuwa yanzu don haka ita Russia tana gaba America tana binza suna da kayan su suna aje amma ba wanda zai sake kara nashi kuma kasashen da basu shiga ba su ma ba za su yi ba kaga irin su Nigeria mun shiga wannan treaty ba mu sake cewa mu muna buƙatar mu samu nuclear ba in har zaka tuna ma Afghanistan da Iran har tana neman ta kawo ta yi nuclear abin na gasarta amma America da sauran kasashen duniya suka ce ba su isa ba domin su ma sun shiga wannan yarjejeniyar cewa ba za su nemi yin wannan makamai ƙara dangi ba don haka an yi treaty kuma America tana tabbatar da cewa duk ƙasar da ta riga ta saka hannu to bara ta bar su ta yi wannan makamai ƙara dangi ba haka muke tafiya zuwa yanzu tambayar sa na ƙarshe da yake cewa an taba amfani da ita lalle an taba amfani da makamai ƙara dangi a duniya amma so ɗaya ko so biyu aka yi da su a wani ƙasa guda ɗaya ƙasar Japan duk dai lokacin Second World War ɗin ne ake faɗa wato yakin duniya na biyu inda Japan tana gaba-gaba, America tayi a samu sassauci wurin kawo ƙarshen wannan fadan ya gagara, sai President Trump, wato wannan shugaba America na wancan lokacin, ya yi order a sake bomb din wannan na nuclear a ƙasar Hiroshima. Da farko inda aka daga wannan bomb 1945 aka zuba ya kashe mutane da dama, wajen mutane 200,000 da wa'ansu yan kai aka kashe a wannan bomb din guda ɗaya da aka yi a Hiroshima da Nagasaki, ƙasashe guda biyu cikin ƙasar ba ƙasashe cities guda biyu, Hiroshima and Nagasaki cikin ƙasar Japan aka zuba wannan bomb din. America ne kuma ta zuba bomb nata a wannan wuri, shine ma asali ya kawo ƙarshen yakin duniya na biyu da aka zuba, aka kashe-kashen da wannan abun ya kawo a wannan lokaci na kankani da na gama zafin da yake da shi din. Har yanzu mutane ana hasafin cewa ba abin rai da yake yi a wannan wurin, wurin Hiroshima da Nagasaki inda aka zuba wannan bomb din. Zaka san zafin sa har yanzu illan yana nan a wannan wurin. Shine ma ce sa duniya tun lokacin ta dauki alkawari ba za a sake barin wani kasa ta yi amfani da shi a wani wuri ba, domin yana kawo illa a duniya gabaki daya. Bayani da zan kara akai shine, wato nuclear lallai an yi ta shekaru da dama, kuma kasashe suna yin sa ne da niyyar samun mafaka wurin abinda yake cewa deterrence and international politics. Don haka an yi ta yi har aka kai lokacin da yakin cacar baki ya kai inta tsakanin America da ita kasar Russia, wato Soviet Republic, a wannan lokacin kamin ta zo ta rarrabu ta zama ƙasa guda ta rabu har zuwa ƙasashe 15. Waɗansu ƙasashe da suke ƙarƙashin ita Soviet Republic a wannan lokacin ana kiranta United Socialist Soviet Republic, USSR. Ƙasar Ukraine da muke magana yanzu innan tana ƙarƙashin wannan ƙasar. To a lokacin akwai inda da yawa ƙasar Soviet din ta ajiye makamanta wannan wurare, amma fa da aka rarraba ta zo ta dauki kayansa gaba ɗaya ta gudu da su. Akwai ƙasar Belarus da kuma Kazakhstan da sauransu, duk dai suna da irin waɗannan wuraren ita ta ajiye kayanta, amma daga baya ta zo ta ɗauke su duka ta mai da su gidanta cikin Rasha, wato a headquartersu. Don haka Rasha ko ta rabu dai ta zama ta yi splitting a ƙasashe 15. Har yanzu a duniyar nuclear Rasha ita take gaba, kuma makamai na kare dangi ita take gaba, kayan fada har yanzu tana nan a gaba da America. Don haka mutane su sani fada da ake yanzu a Ukraine din nan fada ne na da dadewa wanda Russia ba za ta iya ta bari ba. Ina mai fata mai tambaya ya gamsu da amsan da muka bashi.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayar Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modibo Adama da ke Yola, jihar Adamawa, Najeriya, da wakilin ashiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado, da wanda ya bayar da umarni Hailu Haile, da injiniyanmu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Manazarta sha'anin ƙwallon ƙafa a Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyi da ma shawarwarin su kan kasawar ƙasar na samun gurbi a gasar ƙwallon ƙafar cin kofin duniya. Najeriya ta yi kunnin doki ne da Ghana da ci 1-1 a wasa na biyu na fitar da gwani a makon jiya, lamarin da ya baiwa Ghana din damar tsallakewa bayan da wasansu na farko a birnin Kumasin Ghana ya karkare da kunnin doki ba wanda ya zura ƙwallo. Lamarin ya tunzura dubun dubatar 'yan Najeriya da suka makare filin wasa na Mushira Biola a Abuja, waɗanda suka fansama a filin wasan tare da farfasa kayayyaki. Tuni dai mai horar da 'yan wasan ƙasar Augustine Gabon ya yi murabus daga mukaminsa a farkon makon nan, biyo bayan ɗimbin zarge-zarge da ɗora alhakin a kan kasawarsa na sarrafa 'yan wasan ƙasar kamar yadda ya kamata, yayin da kuma hukumar ƙwallon ƙasar ta rusa sauran tawagar masu horar da 'yan wasan. To sai dai ya ciro ma Alhaji Mai, wani tsohon ɗan wasa kuma mai fashin baki kan lamuran wasanni, na ganin an baro kyau turan haihuwa.
Kaga tun lokacin da NFF a Gabon ya je African Cup of Nations, ai ba mu taɓuka abin kirki ba. saboda bamu tabuka abin kirki ba da kansa yace ya ajiye mukamin sa na koci na kasar nan. Amma kuma ban san dalili ba da yasa bayan mun dauko mun dauki kwangilan koci dan kasar Portugal Bature wanda zai zo ya koyar mana da yaran mu wasa, sai aka zo aka ce ai NFF ta bada sanarwar cewa lalle lalle ita ta fasa wannan kwangila da ta dauko na wannan mutumin kasar Portugal din. Sai dai shi Egabon ya ci gaba da coaching yan wasan mu na Nigeria. To tun daga wannan lokacin ai zaka ga cewa lalle lalle ita NFF ta fito da ta dauko wani salo na kashe wasan Najeriya, saboda ai duk abin da kake yi in kai abu mai kyau ne za a ce ka ci gaba da yin sa, amma in baka yi abu mai kyau ba ai ana wari a ce ka gyara ne ko kuma a sallame ka kawo wanda zai yi abu mai kyau. Lashi ta wannan da zan bayar gwamnati in ba ta rusa wannan NFF da muke da shi a karkashin jagorancin Ahmadu Finik nan ba, to babu wani abin kirki da zamu saba tabukawa a cikin.
A halin da ake ciki kuma kasar ta Ghana ta sami fadawa a rukunin H na gasar ta cin kofin duniya ta bana da za a fafata a Qatar. Kasar ta Ghana za ta haɗu ne da kasashen Portugal da Uruguay da Korea ta Kudu inda za su fafata a matakin na rukuni. An saka Ghana a gurbin mataki na hudu tare da kasashen Kamaru, Canada, Ecuador da Saudi Arabia a bikin shata jadawalin fafatawa na gasar da aka gudanar jiya Juma'a a Qatar. Rukunin da ake hasashen zai fi kowane zafi shine rukunin E tare da kasashen Spain da Jamus da Japan da kuma wata kasa daya da ba a kai ga fitarwa ba. Akwai gurabu uku da ba a kai ga kammala tantancewa ba na gasar ta bana, inda za a buga wasan fitar da gwani tsakanin Costa Rica da New Zealand domin cike rukunin na E. A Turai kuma za a buga wasan fitar da gwani tsakanin Scotland da Ukraine, inda zakara a cikinsu zai mai gurbi ɗaya a rukunin B tare da kasashen Ingila, Iran da Amurka. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka, Abuja, Nigeria.
A gaishe ka, yanzu kuma bari a ji tasirin azumi a wurin matasa albarkacin watan, wato azumin watan Ramadan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ني دي سنانا يحيى كما متاشي نيكي واندا كي دي سنا اكابو كابو ا cikin garin birnin Kwani bisa ga wannan watan Ramadan da domin shi watan azumi wata ne wanda Allah ya kebe musulmi shi, mun sani akwai rahama cikin shi, akwai gafara cikin shi, akwai azzarsa suwa cikin ne sosai da sosai. Saboda haka yan uwa musulmi gaba ɗaya nake jan hankalin duka musulmi, wannan wata duk wanda Allah ya gwada mashi wallahi ya samu babbar rabo. Saboda haka a jajirce ayi ibada, a roki ainihin lafiya da kuma zaman lafiya cikin ƙasa, saboda kowa ya gani yadda al'amari gashi nan ya kirkice.
An amfana da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a taƙaice.
A yau Asabar, kungiyar agajin Red Cross ta ƙasa da ƙasa ta sake ƙoƙarin kwaso farar hula a wani ayarin motoci daga birnin Mariupol da aka yi wa ƙawanya, yayin da alamu ke nuna cewa dakarun Rasha na sake haduwa don kai sabbin hare-hare a kudu maso gabashin Ukraine. Tun farko da Rasha ta kewaye garin a farmakin da ta kwashe makonni biyar tana kaiwa, Mariupol shine babban wurin da Moscow ta fi mai da hankali a kai a hare-haren nata a kudu maso gabashin yankin Donbas. Dubban farar hula sun makale a yankin, yayin da kuma ake fama da karancin abinci da ruwan sha. A yau Asabar, babban hafsan sojojin Pakistan ya yi Allah wani da harin da sojojin Rasha suka kai a Ukraine, ya kuma buƙaci ba tare da ɓata lokaci ba a kawo ƙarshen abin da ya kira babban bala'i da aka jefa ƙaramar ƙasa a ciki. Sukar ta ba sabon ba da Janar Kamar Javed Bajwa ya yi wa Moscow ta sha bamban da ta Prime Ministan ƙasarsa Imran Khan, wanda ya ce Islamabad ba za ta tsoma baki a faɗan ba, ya kuma kicciccikar matakan shugaba Vladimir Putin. Sabon bayanai sun fito game da ƴan Belarus da ke taya Ukraine yaƙi sakamakon mamayar Rasha a matsayin wani ɓangaren fafutukar ‘yantar da tasa ƙasar daga ikon da Moscow ke da shi a kanta, da kuma mulkin kama karyar shugaba Alexander Lukashenko mai goyon bayan Rashar. A wata hira ta musamman da muryar Amurka ta wayar tarho ranar Talata, mataimakin kwamandan dakarun Belarus da ke goyon bayan Ukraine ya ce adadinsu ya kusan kai na wata bataliyar Ukraine, wacce ya ce tana da dakaru kimanin 450 zuwa 500.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safi idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Muryar Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da Hailu Haile wanda shi kuma ya haɗa da kuma injiniyarmu na yanzu, ni Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.